masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauti bigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta tube ta wayoni kallamar mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na barka da sake shigowa wannan zaure
malama grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya
lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba daɗi ba
wallahi malama grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai marasa daɗi zance
haka yake mun tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar da daddan wakilinmu tsohon abokin aikin mu Ibrahim Abdul Aziz ya mai dauko mana rahotanni daga jahohin Adamawa da Taraba
gaskiya ne malama Grace da yammacin jiya ne dai zamu ce da safi an tashi da shi lafiya kalau amma dai kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba ai maraito da shi ba
haka yake to shi Abdul Wahab Muhammad wanda marigayi yana kan hanyar shi ne zuwa Bauchi domin halarta wani bukin wani abokin shi to shine na farko da ya fara jin labarin rasuwar Ibrahim
kuma ma aikin san shi ne ma kusan za a iya cewa mutum na karshe da ya magana da shi don ya gaya masa cewa suna kan hanya za su zo Bauchi
ga bayanin da ya yi mana game da rasuwar marigayi Ibrahim
shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz da misalin karfe 3 da bugo mun waya yace gashi kan hanya don zuwa Bauchi akwai daurin auren abokin su da za a yi gobe Asaba a Bauchi saboda haka yana sheda mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkalai ciki har da wakilinmu mai suna Ibrahim Abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa nisa kuwa aka dauka ga abinda mutumin da ya daga wayar ya sheda mini shi wannan abokin aiki na din Ibrahim Abdulaziz
wayarsa ne wannan ina jinka
wato yana cikin wayanda suka mutu ne Allah ya yana cikin wanda suka rasu
tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai motar kaso mun zo mun shiga
okay kai ma passenger ne a cikin motar
ni ya na ce maka nema yangonsa kuma karunsa
Allahu akbar
dole dangana dole hamuri dole dangana
kaji na sanyin na
to malama Grace ai kin san wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafarta wa Ibrahim mu kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai tashin hankali
haka
gaskiya
to abokin aikin mu dake jahar Borno wato Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da abokan aikin su daga Jalingo da dai inda ya aiki tsakanin Jalingo da jihar Taraba
sunana Abdul Karim Yakubu na yi aiki da shi Abdulaziz Ibrahim a Gota a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi ne mutum ne mai hard working kuma yana da ideas program ideas haka kuma mutum nan da yana irin gurin masu son aiki din kamar yara da suke son aiki din yana irin coaching na su ya koyar da su yadda ya kamata a aiki
na
no. Radio. Wallahi wasu wasa abun sai da hajiya. lokacin da zaka je kurum ina fitan shi Allah sha ya ku.
Sunana Yawo Ibrahim Radio Taraba kenan Dalungu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin Radio Murya Amurka dake kula da jihohin Adamawa da Taraba wanda Allah ya mutukawa a wannan rana ta Juma'a. Na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi Abdulwahab ke Bauchi yake ga mu kan cewa gashi abin da ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz kamakon wani hatsari mota da ya rutsa da shi saboda ta fashewan tayar mota waje da alkaleri za su je daura aure to wannan alamari ya faru wallahi irin jikina kaman wanda aka sana a cikin ruwan ga maka kuma da safan nan ma ranar Juma'a da safan nan an ce ga Ibrahim Abdulaziz shine ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus shi ya bada rahoto na musamman hidda na turare daga farko har ƙarshe Allah ya sa ko rahoton da na ƙarshe din kenan tare da shi wallahi da naji mabiyan son ba Allah na abin sai kaje da naji a jikina wallahi Allah abin naji abin nan ban gida Allah ji kansa Allah ya masa gafara Allah kuma raya abin da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashi na wannan bawan Allah mai hazakan aiki ban gida Allah ji kansa
sunana Fatima Muhammad Tota na TW Hausa kuma ina aiki a Radio Gotan Ibrahim Abdulaziz Gana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a office yau da har yau da ziyarar su bazan ce ga abokin fadan shi ba mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin dadin mu'amala da shi kuma yana da hazaka da kwazo wurin yin aikin shi gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a kafata Gotan Communication saboda ba karamin gibi ne muka samu a rasuwar shi ba kawai sai dai mu ce Allah ya ji kan shi kuma da rahama idan ta mutu su Allah ya sa mu cikin kyau da imani
sunana ko Musa ba a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun aiki da shi tare shi mutum ne wanda haziki ne wanda kuma zaka ce mutum ne mai jama'a kuma sai team player wanda ba su ne ke team player ba yi da abokin fada irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta
Sunana Isa Abdullahi Gidan Fanko zuwa yanzu dai ina aiki da Muryar Najeriya Abuja ni ne wakilinta a nan jihar Kaduna kuma babu shakka wannan bawan Allah Ibrahim na saba da shi tun 1991 har zuwa 1993 lokacin ina ba wata jarida mataimakin editor a nan Zaria babu shakka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman dan jarida da yake kokari yayi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane da ya tafasa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma gashi da saukin kai babu shakka ba karamin asara akai akan a fagen aikin jarida ba wai a Arewa ba a Najeriya ba zan iya tunawa a shekara ta 2014 Allah ya kaddara na je aikin hajji ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna tsawace kawai na hango shi ma ya hango ni daga lokacin nan fa muna tare da shi a Makka muka je Madina muka dawo Madina ziyara muna tare da shi inda za mu mun je ko ina ne tare da bawon Allah nan mutum ne har zuwa sati biyu da suka wuce mun yi waya yake ce mun ya labari nake labari muna nan muna gungura ne a hanya
ashe
la kina da muka yi da shi kina na karshe da shi
let me cry with my heart let me cry with my eyes kina Dole dangana Dole hamburi Dole dangana Dole hamburi
To Allah ji kan abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz na sanyina
Malama Grace to kin san Malam Ibrahim Abdulaziz yana daya daga cikin wato wakilan sashen Hausa na Muryar Amurka da za a ce sun dan jima duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai amma da yana cikin waɗanda za a ce sun dan wato zala shekaru a cikin aikin wannan ne yasa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta Ibrahim Abdulaziz Malama Grace
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mahmud Lalo Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mun yi babbar rashi Ibrahim Abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a kodi yaushe mutum ne da zaka iya dogaro da shi 100% idan ka ce ya hada maka rahoto koda a kurarren lokaci ne hakika ya bar mana wani makekin gibi da zai wuya a samu wanda zai iya cike shi na fatan ubangiji Allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya. Amin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Ibrahim Abdulaziz mun yi aiki tare da shi a radio nagarta take Kaduna. Daga bisani kuma dukkanin mu ba wannan gidan radio muka sake hadewa a murya Amurka. Allah ya gafarta masa. Idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya baiwa iyalansa hakuri. Allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri. Ni ne Babangida Jibril.
Sunana Nasir Yakub Benin Yaro. Zai daga cikin abokan aikin Ibrahim Abdulaziz. Ibrahim Abdulaziz na yi aiki da shi wuri biyu. Na farko a Radio Nagarta da muka fara aiki tare shi wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko da suka fara aiki a Radio Nagarta. Na same shi a wurin bayan kamar shekara ɗaya ya tafi ya bar mu. Ya zama wakilin murya Amurka a garin Yola. Daga bisani ni ma na biyo Ibrahim Abdulaziz da na fara wato aiki da murya Amurka. Gaskiya al'amari murya Amurka sashen Hausa ta yi rashi ta yi rashin haziƙin ɗan jarida. Muna fata Allah ubangiji jikin Ibrahim Abdulaziz Allah ya ba mu haƙurin rabuwa da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Husaini Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya gafarta mu abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz. A gaskiya mun yi babban rashi matuƙa, amma duk yadda Allah ya yi haka shine daidai, kuma kowa abin da yake jira kenan. Mutum ne mai kwazo, mai fara'a, a koda yaushe yana cikin fara'a, yana son zolayan mutum. Ji da yamma Ibrahim Abdulaziz ya kira ni muka yi magana da shi. Yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce min Ibrahim Abdulaziz baya duniya, Allah ya mishi rasuwa. Abu ne mai girgizawa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Bello Adamu Bajoga, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasashiyar Gombe, wato EFCC. Ina amfani da wannan dama a ƙashin kaina in miƙa taziyata ga iyalan Ibrahim Abdulaziz da kuma muya Amurka da gidan Radio Gotel waɗanda a nan yake aiki. A dalilin abin da ya shafi aikin ofis ɗina, mun yi alaƙa da Ibrahim Abdulaziz, kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci. Duk abin da ya shafi ofis ɗina yana bugo waya ya miki inquiry, yayi tambaya, baya rubuta rahoto sai ya tambaye ni. Haka nan idan mun je aiki Adamawa, musamman akwai wani babban case, high profile case, haka muka je ko issue arraignment ko wani conviction da aka samu ko judgment aka yi passing, Ibrahim Abdulaziz yakan zo yayi kobarin ya rubuta rahoto. Da fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah kuma ya bada hakurin jure wannan rashin.
Sunana Umar Faruk Musa, ina babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Rashin Ibrahim Abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokan aikinsa na fiye da shekaru goma. Mun san kwazon shi, mun san haɗin kan da yakan bada wurin aiki, mun san ma'aikaci ne da baya gajiya. Ya waɗansu abubuwa na shahara, na nuna kwazo, na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana. Muna roƙon Allah ya masa rahama, ya gafarta masa, ya albarkaci waɗanda ya bari baya. Mu kuma Allah ba mu dangana da rashinsa.
Inda sunana Benjamin Gawon. Abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa. Da safen nan ya bugo waya muka yi magana da shi. Ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki. Shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya. Gaskiya za mu rasa abokin aiki Abdulaziz. To addu'ar mu dai Allah ya ji kansa, Allah ya bawa dukkan iyali kuma hakuri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Halima Abdulra'uf. Malam Abdulaziz mutumin kirki ne, mutunta mutane a duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki. Abu ne da ba zan iya mantawa ba. Mutumin kirki ne. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, ya ba wa iyalinsa dangana, mu kuma abokan aikinsa Allah ya ba mu hakurin jure wannan babban rashi.
Allah na roƙe ka albarka mallan Allah, to Allah ke muta mafarkin shi, Allah ke muta mafarkin shi na. Taro al'umar Allah nai kira ga aminai shi, nai kira ga abokai shi, nai kira ga mutanai shi, to Allah dan lahi wanda don dai ai sallah. suna da kusewa sai ni ne duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutu a rigan kuma
to lalle kan mun yi babban rashi kasan shi Ibrahim Abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen Hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwanmu da kwarkwata mu da manyan mu da kananan mu sai ka ce ban tsama akwai kurkusa da shi ba domin kusan idan ka kirga jaridin turanci nawa Ibrahim Abdulaziz yake iya aiki da su jaridin turanci wanda yake aika musu sakonni banda radio banda television
wato haka ne Malam Magres wato ko anan ma sashi Hausa na muryar Amurka za a iya cewa Malam Ibrahim ko ina da ruwanka ne saboda Malam Ibrahim ne zaki ji shi a tsakabe wuya baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina Malam Ibrahim Abdulaziz har ma da shirin mu na yau da gobe da sauransu dai wato a hakikanin gaskiya sashi Hausa na muryar Amurka yayi babban rashi wannan mun yi babban rashin aboki dan uwa
What you want to do? Yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da yake dalibai zama a gida ba tare da sun ranar da za su koma ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Nigeria
kamar ga yankin Tako sai har ma ba zan a rocin jata ba wannan matsala na neman gagarin kundila inda yankin Lau lamarin ke neman karo da nan zakan al'umma yankin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola kamar da bincike ke nuna wa sama da kashi ɗaya cikin hudun da yan Najeriya da yanga sai kinya da ake bincike a kansu sun ce suna yada labaran kazo kurege ko kuma labaran kariya da kinkan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
kasan kamar yadda masu iya magana suke faɗa a turance wai akan ce you don't value what you have until you lose it baka ganin
muhimmancin abin da
ke da shi kuma muhimmancin shi sai ba sai yawwa kaga shi Abdulaziz shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya
bai gajiya kuma
idan kurarren lokaci in kuwa cikin yan wasa kuna cewa wai injury time din nan in lokaci ya kure maka in kana neman daya daga cikin wadanda za su baka tin yanzu maganin yanzu to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka faɗa
kwarai da gaske abinda zan faɗa kenan a kusan mun dauki Ibrahim kamar wani wato tudu ne na tudun mun tsira muddin
haka
wato karasa yadda zaka yi duk yadda aka yi Malam Ibrahim ba a rasa nuno ruga Allah ya gafarta Malam Ibrahim
amin to ga abinda shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto yake faɗa game da shi marigayi Ibrahim Abdulaziz
na'am
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya bayan karfe 12 dare wato ranar Alhamis Ibrahim Abdulaziz zai aiko email da ke da alaka da shirin aiki ranar Juma'a da Allah zai karbe shi da karfe 7:22 na safe na tashi na maida mashi ansa wannan email din shi minti 9 bayan haka da karfe 7:29 ya maido mun da ansa cewa ya ga wannan sako wannan ita ce cudanya ta karshe da muka yi da Ibrahim a duniyar nan awi hudu bayan haka misali Shehu Aisha kai kira ne da labarin rasuwar wannan bawan Allah Ibrahim Abdulaziz ya dade yana wa murya Amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba haziƙin ma'aikaci ne na gaskiya sosai wanda kusan kullun sai an ji rahoton sa saboda baya gajiya da aiki kuma mutum ne mai gagarumin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai dan murya Amurka kadai ba har a can Yolar Adamawa da sauran sassan Najeriya gashi kuma da kuzari wajen cudanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media yanzu aka shirin da muke na karshe wato na tsaka mai wuya shirin sa ne da ya shirya mana kan dambarwar siyasar Najeriya a can Yolar din wanda kuma shine muke gudanarwa yanda wannan al'amari ya zo ya same mu.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda zamu soma da batun abin da ya shafi nan tsaurar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi.
Allah ya shiga Ibrahim Abdulaziz da mun yi babban rashi, murya Amurka ta yi babban rashi, sana'a jaridanci ta Najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi, Allah ya ba mu hakurin jure wannan babban rashi da muka yi. A madadin dukkan ma'aikatan sashen sanarwa na murya Amurka, ina ta yi ayalan shi marigayin wannan juyayi, ba su kaɗai ba, mu ma muna cikin wannan juyayi kwarai mu da gaske, mu musamman abokan aikin sa, sauran wakilanmu na Najeriya da Nijar da kamar da Ghana da kuma wanda suke a nan Washington DC, muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki. Lillahi kuma muna masa addu'a, Allah ya sa ya cika da imani, Allah ya masa gafara da rahama shi, ko kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.
Mu duka sai mu yankuri tun da mai dauka ta dokai, mu duka sai mu yankuri tun da mai dauka ta dokai. Ubangiji ni kai ni karoko, Allah ni kai na roka, kasan ya kwanta wa hujawa. Ubangiji ni kai ni karoko, Allah ni kai na roka, kasan ya kwanta wa hujawa.
So Allah jikan Ibrahim Abdulaziz Yola, Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To anan Malam Magare sai dai yar matashiya, wato yana da kyau ma saurare, watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola, amma wato tarihin sa ya nuna cewa shi dan asalin jihar Taraba ne, wato a Jalingo, inda ke san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki tunda ke san da hadaddiyar jiha ce. Wannan ne yasa Yola ita ce babbar hedikwata, to ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka rarraba, to amma an riga an maida zama a can.
Eh haka, so Allah ya ji kan marigayi.
Amin.
Lokaci ya kawo gaba sabili da haka, tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri, da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. Muna ƙara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajin wannan babban rashi da muka yi, da alheri.
Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai raba kullum ta da mahaifi. Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi, mai raba kullum so na masoya. Ta mu dabi mu duka sai mu yi hankuri tun da mai doka ta dokai.